الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. منا الله سبحانه وتعالى وديا بهذا او ان مسالتنا البركه دومن تشي غبا da tafsirin alqur'ani mai girma wanda muna cikin me yake suna surati sharhi mun karanto ayoyi hudu na cikin ta wanda wannan sura surati sharh kawai inda bayani ya daga gabata tana bayani ne akan matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da darajar shi da kuma ababen da Allah maɗaukakin sarki ya mishi na baiwa da kuma bayani akan alƙawarin da Allah maɗaukakin sarki ya mishi sauki zai zo kasancewa yana cikin gari na da yake suna gari na Makka suna cikin tsanani na mushrikai da suke yani muna na musu azaba da sauransu ya Allah mashi alƙawari akan da akwai mahuta insha Allah a kusa sannan kuma da Allah ya umarni akan idan ya gama ashghal din shi ya maida hankali zuwa ga ibada ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya ce suratul nishrah wanda ayoyin da muka gani su ne Allah maɗaukakin sarki ya ce alam nashrah laka sadar shin ba mu bane ba muka yalwatar da kirjinka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda sharhus sadr shine da musulunci da alqur'ani da annabci da kuma ɗabi'u kyakkyawa kamar yadda zai bayani ya gabata wa wada'na anka wizrak Allah ya ce kuma muka ɗauke maka zunubanka wanda in ka yi su wanda kuma baka yi su ba a nan gaba wanda zai bayani ya riga ya gabata alladhi anqadha dhahr wannan zunubi wanda yake kamar abin ɗauka ne mai nauyi wanda anqadha dhahr wanda ya nauye gadon bayanka yani wannan a kadarta ne in manzon Allah ya yi zunubi Allah ya ɗauke mishi ya yafe mishi in zai yi a nan gaba Allah ya yafe mishi shine bayanin ake ba na bayanin ba cewa ya riga ya yi zunubi saboda annabawa ma'asumai ne da akwai isma da gare su annabawa Allah yana kare su daga abubuwa kan laifi kan saɓawa Allah maɗaukakin sarki wala'alla ma aya ta kasance tana bayani ne akan isma tana cewa bayani akan cewa isma an ɗaukewa mutum an ɗaukewa manzon saboda ƙabiliya ta yin zunubi ta faɗawa saɓon Allah maɗaukakin sarki za a iya kasancewa haka take ishara tana ishara zuwa ga isman manzon sallallahu alaihi sannan kuma lohimar Allah maɗaukakin sarki ce wa rafa'ana laka dhikra kuma muka ɗaga ambatanka wanda bayani ya riga ya gabata muna cikin fassara wannan ayar lokaci yayi akan ambatan manzon Allah sama Allah ya ɗaga shi a duniya da lahira babu wanda zai ambaci Allah face sai ya haɗa da ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin alqur'ani gurare da dama an haɗa manzon Allah da sunan manzon Allah da sunan Allah sannan kuma hallo ga kalma ta shahada in mutum zai shiga musulunci da kuma adhan kiran sallah iqama da tashahhud da khutbobi da makamantan haka almuhim dai sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga shi a duniya da lahira ya zo a hadisi wanda imam ibnu kasir ya irade shi a kashin wannan aya a cikin tafsirin shi yace atadri kaifa rafa'tu dhikraka aka turo mala'ika jibril ya tambaye manzo Allah shin ka san ya ne daga ambatanka sai manzo Allah sai yace Allahu a'lam Allah shine mafi sani eh aka bashi amsa mala'ika jibril bashi amsa yace idza dhukirtu dhukirta ma'i an ambace ni Allah ma dauke sai yace dhukirta ma'i za a ambace ka tare da ni to wannan shine daga ambatan manzo Allah sai sama fil awwalin wal akhirin yani annabawa aru wanda suka gabata dukan su sai sun dauki in an yi katari a lokacin manzo Allah ya zo suna nan da rai za su yi imani da tu'minun nabi wa la tansurunna dukan su an dauki alƙawari a gare su akan imani da manzo Allah sama almiman da yace ce ayoyi da makaranto guda hudu wanda suke bayani akan wannan daraja ta manzo Allah sama da matsayi sai kuma ayoyi na gaba insha Allah ma zaka karanta mana
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن
Now, one ayah would have you, I don't know, would have you, Kusan Makam and Tanjunani, Allah or Kinsarikate for Inna, Mal Usir Usura, Lelita, the Sani, the Aquasoki, Inna Mal Usir Usura, Lelita, Starada, Sani, the Aquasoki. Aya ta farko takriri ne take tana tabbatar da cewa lalle taris da tsanani da akwai sauki aya ta biyu kuma take ƙara ta'kidi take ƙara ƙarfafa ma'anar abinda aya ta farko ta kumsa da kuma hallo da ko wata fadi da zai kawo nan ma wannan ayoyin nan guda biyu wanda muka karanto suna magana ne a lokacin da manzala san yana garin Makka suna cikin tsanani suna cikin yani wahala da kuma izgini da ake musu da kuma tsanani da kuma cutarwar da mushrikai suke musu a garin Makka da mushrikai suke wa manzala su zo suke wa mu'minai suna cikin wannan lokacin ne Allah madaukakin sarki ya ba su labari ya ce inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra lalle tabbas tare da tsanani da akwai sauki yani ku musulmai a lokacin kawai ana yi wa musulmai kitabi ku musulmai wannan tsananin da kuke ciki na wahalalun rayuwa na tutatawa kafiran da kafirai tutatarwar da suke muku to da akwai sauki a kusa tsanani ne to sauki yana zauwa insha Allah shine malai yace qalul mufassiruna malaman tafsiri suke cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi makka manzala sana kasance a makka fi dhiqin wa shidda cikin tsanani kowa wa ashabu shi da sahabban shi bisabab adal mushrikin saboda cutarwar da mushrikai suke wa bil rasul suke wa manzala sama wal mu'min suke wa mu'minai fa wa'adahu Allah bil yusr sai Allah madaukakin sarki ya mushi alqawli da cewa sauki zai zo mahuta za ta huto kama addada alaihi al-ni'am fi awwal sura kamar yanda a farkon sura Allah ya bayyana mushi ni'imomin da ya mushi sharh as-sadr yalwa ta kirji sannan kuma hallo dauke mushi nauyin da yake akan shi na zunubi ko kuma na kabiliya na ayi zunubi shine an maida shi masumi wanda yana nauya ganin baya sannan kuma hallo an daga mushi ambato a duniya da lahira kaga wannan bayanin duk da ake ana an hadiwa manzala sama da nima tasliyatan lahu domin a kwantar mushi da hankali saboda in kana cikin tsanani wani labari mai sa ka murna yana kwantar ma da hankali to shi yasa aka gaya wa musulmai wannan wata anisa da kuma da su samu yani nutsuwa da kwanciyar hankali da tatayyibi nafsihi sannan kuma da don zuciyar shi ta dadada wa yaqwa raja'uhu kuma da don kwadayin shi ya karfafa zuwa ga sauki zai yi yanda Allah ya maka wannan ni'imomin to haka Allah madaukakin sarki ya ga kawai sauki zai yi ta shine nan Allah ya ce fa inna ma'al usri yusra lalle tabbas tare da tsanani da akwai sauki wanda manzala sai yake cewa innal farja ma'al karabi wa inna ma'al usri yusra manzala sai yake lalle yayi bakin ciki yana tare da bakin ciki daga kaga ka hada cikin bakin ciki to ka sani cewa alama ce ta zowar yayewar bakin cikin haka kuma hallo inna ma'al usri yusra lalle manzala ce lalle tabbas idan tsanani ya zo ma na rayuwa to ka san da cewa sauki ne yake wannan saukin in ma a duniya in ma a lahira a gani shine kuma hallo Allah ba ku sanki a cikin surata talaq Allah yake cewa
sayaj'alallahu ba'da usri yusra
Allah ma ukin sarki yace sayaj'alallahu sa'as da sannu Allah zai sanya ba'da usrin bayan tsanani da ya sauko Allah zai sanya gurin shi ya mai gurin shi shine sauki wannan alƙawari ne Allah duk lokacin da kaga tsanani ya zo to sauki yana zuwa bayan shi wannan alƙawari ne Allah lalle wannan aqabi ance a kaunance akan abin da yake wakana a kudura shine duk lokacin da tsanani ya zo sauki yake zuwa har a shar'ance a shari'a ma in tsanani ya zo maka sauki yake zuwa duk lokacin da kaga fada tsari dani baka iyan sallah tsaye sauki ya zo maka kana iyan ta zo baka iyan azumi rishin lahiya sauki ya zo maka ka ajje karama wannan lokaci to haka ne a shari'an jima yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usr Allah ba kin san kina so ya sauƙaƙa muku baya san ya tsananta muku yuridullahu an yukhaffifa ankum Allah rasul ya muku sauki ya ka muku sauki wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj kuma Allah bai sanya ba tsanani a cikin addini inna hadha ad-din yusr haka wannan sai yace wannan addini sauki gare shi kaga a kaunance wayannan ayoyi suna magana a kaun sauki ina zuwa bayan tsari sai kuma zo a shar'ance a shari'a ba duk wani abu da shari'a wanda kaga an samu tsanani to Allah na kawo gaske babu tsananin da zai zo ya dawoma shine fa'idar da kowa zai sawa kanshi duk tsananin in zo ba shi dawoma inna ma ya zo ne domin a sa a jarabta karamin dan lokaci ba ya dawoma shine a nan gurin in mun lura al-usr an wade shi sau nawa sau biyu al-usr an wade shi sau biyu al-usr da aka wade shi sai aka sanya mishi suna aka hada shi da alif da lam al-usr shi kuma al-usr ya aka yi shi babu alif ne ko wanne ke sau biyu ya zo ko to a hakikanin gaskiya al-usr sau ɗaya ne al-usr sau biyu ya zo domin laraba suna da ka'ida idan kalma ta maimaitu kuma kalmar kowace tana da alif wallah to sau ɗaya ne ta biyun kawai akka da ta farko ta take in kalma ta maimaitu kuma ya kasance wa'innan kalmomin duka suna da alif wallah ɗaya ne al-ma'rifa idza takarrarat tawahhada ma'rifa in takarraru tana zama tawa ɗaya ne in kuma na kira ta zo sau biyu babu alif wallah to ita kuma takrar ne tabbatarwa shi yasa nan al-yusr sau biyu ne shi kuma al-usr sau ɗaya ne shi yasa ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa lan yaghliba usrun yusrai tabbas me yake suna tsanani guda ɗaya bai ya iya rinjaye tsanani biyu an ishara ce akan abin da ya zo a wannan aya tsanani ya zo sau ɗaya domin ya zo ma'arifa ne ya karrama shi kuma sauki ya zo sau biyu domin ya zo na kira ne ita kuma na kira in ta samu ta kirari tana ƙara tabbatar da cewa ta mukarrara ce wazah da ya shi ne duk lokacin da tsanani ya zo ma ka sanya cewa da akwai sauki guda biyu yana tare da shi duk lokacin da tsanani ya zo ma ka sanya cewa lalle tabbas da akwai sauki guda biyu mutumin da zai yi aure a lasarinsa wahalhalun aure da yake bi da kai kawo kashe kuɗi sai bayan ya yi auren sai ya ga wani sauki da wani buɗin Allah maɗaukin sarki a kai haka kuma lura aka ce mutum ya samu ƙaruwa wannan abu ne wanda yake waka shahidi a karan farko ya ga wani tsanani ya zo mishi amma kuma yani daga baya ya dinga mana tun ba wa in ɗan ya girma ya samu tarbiyya ta kware sannan kuma lokacin da take cikin tsanani na hamu ne ɗauke ciki da ta yi wannan tsarin da take ciki a lokacin za ta ganin wahala da sauransu amma tana aiwa kuma wannan ɗan azla shewar inda ta mace da dukkanin wahalalun aiwa lokacin da mutum alamun mutuwa za su zo mishi ko yana cikin da yake suna rashin lafiya na mutuwa zai ga tsanani da sauransu amma ana amsa ran shi zai ga sauki alhamdulillah tun ba baban ya yi aiki na kwarai an kuma bai bayan ki da kwarin musiba Allah ki kira wannan shi ne fa inna ma al-usri yusra lalle tabbas tare da tsananin da akwai sauki wa inna ma al-usri yusra lalle kuma tabbas tare da tsananin da akwai sauki wannan kenan kawai ana korewa manzo Allah sama kada yayi huzu kada yayi bakin ciki akan wahalar da suke ciki kuma haka ne manzo Allah sama lokacin da Abu Talib ya rasu kuma dama Khadija ta rasu wannan lokacin a garin Makka tsanani ya kai tsanani har ma ƙarshe ƙayo tsanani suka ce kawai su bari su haɗu su kashe shi shikenan a arihin tarihin shi sai Allah ya kawo mishi sauki ya yi mishi umarni da wahayi 'yan Makka sun kore shi sun yaƙe shi Allah ya mishi wahayi akan yayi hijira, yayi hijira zuwa ga Madina. Yan Madina kowa so yake sauke shi a gidan shi, ana murna, ana jin dadi, ana tarban shi, ana tare tare. Haka ne sauki yake zawa. Kuma wannan alƙawarin da Allah mawuki sarki yawa mumune ya cika musu. Haka kuma zuwa kan garin Madina, baitin an yi hijira an cika garin Madina, sai tsanin ya zo na yunwa da wahala da sauransu, wanda ana iya yin wata biyu a gidan manzon sama ba a dora ba mu sai bakin ruwa da kuma da biyu kawai da Aisha take ba da ba. Abu Hurairah ya sha faduwa yana murginuwa saboda yunwa, amma daga baya Allah ya kawo musu arziki da cigaba da kuɗi da komai da cigaban duniya. To wannan sauki yake kawo, har ta kai ta kawo yani me yake suna babu kasar da a lokacin ta yi kasar musulmi kuɗi, kuɗi marara wanda kowa ana mishi albashi a fiya na baitul mal da ake yi, kowa ana bashi albashi daga cikin taska ta dukiya ta ƙasa ta musulmi. Ani wannan shi ne tsarin da Allah mawaki sarki ya girga da al'umma kan shi duk lokacin da tsarin ya zo, ka sani cewa sauki ne yake zowa tare da shi. Sai Allah mawaki sarki ya ci gaba da cewa da ce to fa'ida faranta fansab, to saboda haka duk lokacin da ka gama shagalgalinka na duniya to fansab, ka tabbata domin ibada. Wannan shi ce fassara ta daya. Wasu ma fassara ta biyu, to fa'ida faranta, lokacin da ka gama jihadi, ka gama yaki, to fansab, ka tabbata domin ibada. Fassara ta uku, fa'iza faranta, lokacin da ka gama da'awa, fansab, to ka tabbata domin ibada. Kakka je ka dinga da'awa kamar ce kanka, ina za ka je yaƙi da addini, koyar da musulunci, koyar da addini, kira zuwa ga addini, sai kuma ka mance kanka maka ibada, da akwai matsala. Fa'iza faranta fansab, fassara ta hudu, idan ka gama sallah, fan sabto, ka tabbata ka yi azka na sallah, wanda annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koya. Kenan a fassarar nan ta hudu, kamar tana nuna mana mashru'iyyati azka aqiba as-salawat, an shar'anta maka yin azka a karshen sallah da nassin al-Qur'ani, amma ba a ce maka ba Fatiha a hali, inma azka wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar suna da yawa, ka yi iyaka iyawaka, ko ka ɗauki guda biyu, ko ka ɗauki guda uku, ko guda huɗu, ko guda biyar, abinda kake iyawa. Ya daga cikin kusakurai daga za a ga mutane masa samun damar yin askar, wani ya fahimci cewa a tunda bana iya yin ba duka askar ɗin nan da aka faɗi, bana tashi ta yi a ranar guda yake, ko guda ɗaya ka yi shi ya yi da ka tashi ka yi. Kawai da Imam Nawawi ya ce bal ma wannan yana daga cikin khutba ta shaitan, shaitan ya ce ma kai azkaran da aka wadi da yawa da na sallah, kawai tashi ka tahi tunda baka iya yi, ko guda ɗaya ko guda biyu kai, ka me yake suna turzuma hancin shaitani a ƙasa. Wannan kenan mutum ya kiyaye azkarus sala, kenan wannan tana tabbatar mana da mashru'iyya na azkarus sala. Kenan koma wanda ya kasance me yake suna fassara dukkan da ya fassara ayat tana iya ɗauka, kuma dukkan su malaman tafsiri na da da na yanzu sun yi ishara a kansu. Kenan fa'ida faranta, yani fassara ta farko yani ashghalud dunya, fa'ida faranta lokacin da ka gama ka wohinta, ka bar ka zazzabu da dukkanin shagalgalla na duniya, to fansab, ka tabbata ga ibada. Wanda dalilai da dama suna nuna cewa ibada ana so ka yi ta a lokacin da a nitsa kake, hankalinka a kwance yake, hankalinka a kan lahira, ba a so ka zo sallah kana tunanin kuɗi, kana lissani dukiya, kana lissani cin abinci ko makamanta haka. Don haka ne ma hatta da in abinci ya riga ya zo, misali ya ce la salata bi hadarati at-ta'am, babu sallah a lokacin da da yake da suna abinci ya riga ya gabato. Idza hadara al-asha'u was-sala fabda'u bil-asha', idan abinci ya riga ya zo kuma ga lokacin sallah, to ku fara cin abincin dan kar ku shiga kuna cin abincin. Wadah ha, kuma la salata yani liman yudafi'u wal akhbasat, babu sallah ga wanda dauda guda ne take tuntuɓa shi, bawani ne ko bayan gari ko makamanta haka. A ga kana sallah, an ka zo ku yi ga al-umma ya kaga akwai matsala to ana so ka shagaltu shi yasa ne abin yake cewa faila da kai da sara babbar kalbaka ne duniya wannan ya ka zazzage zuciyarka da dukkanin abin da ya shafi duniya da hannun duniya kenan wannan shine yan uwa bayanin da wannan aya take yi kenan ana so lokacin da aka yi sallah ka samu al-faragh fi waqtil faragh wannan ibada da yi ta a cikin waqtil faragil qalbi da akwai ibadun da suke da lokutuka to a lokacin kowace sallah wanda aka sanya mata ibada wanda aka sanya mata lokaci to a lokacin dole kai kokarin ka samar da faragh a zuciyarka kada ka shiga zuciyarka muhallaka da duniya ka tara ta yi da duniya in ya kasance wannan ibada fattada lokaci to kuma ka yagamto a lokacin da zaka yi ibada ga wadannan sallah ta dare na fuskar karatun Qur'ani din dare lokacin da an yi zuwa wani tunanin ma baya zai shi yasa Allah ya ce
inna nashi'at al-layl hiya ashaddu waqa'an wa aqwa muqila
tsakiyar dare shi yake daidai da kai gamdakatar da abin da kake bukata na ibada kuma wa aqwa muqila ta tabbatuwa wajen ibada da magana da zakai da karanta alqur'ani da zakai shi yasa ana so lokacin da ka samu fada akin wannan in kuma me yake suna fassara ta karshe wanda muka ishara shi ne idza faragta min as-salah in ka gama sallah fansi ka tabbata wasu ne suke ishara cewa wannan an sharanta yin fatiha a hade jam'i yin fatiha da ake salati goma kaza da sauransu a hakikalin gaskiya wannan alqur'ani ne ya tabbatar da an gama sallah a tabbata domin yin addu'a wa zai koyar da yin addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya koyar suna da yawa kenan mutum ya ruko da wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar suna da yawa Allah ya taimaka Allah sai alkhairi shi yasa malamai suna yin ishara akan cewa mutum ya yi kokari ya dinga samar da dan lokacin da zai zauna bayan sallah in bakka da dama almuhim kada bayan sallah kai kasance babu azka suna da yawa koya ne da ko wanda ba ya dauke ka ba sai wani goma ka yi shi alhamdulillah iya ka baka yi ba dai wa ila rabbika farghab kuma izuwa ga ubangijinka ka kwadaitu ka sanya kwadaituwarka izuwa ga ubangijinka arghaba shine kwadai ka dinga kwadayin abin da yake hannun Allah ko ke sarki abin da yake gurin Allah na lada da na ni'ima da na da yake suna aljanna kada ya zanto mutum kodi shi yana rayuwa bayya kwadayin abin da yake hannun Allah wallahi da akwai mutum da yake in wannan rayuwa ta gafa yana rayuwa amma bayya tunanin yana kwadayin wani abu a gurin Allah wannan musiba ce rayuwa ce irin ta kafirai rayuwa ce irin ta wanda basu da addini to dole ka dinga kwadayin abin da yake hannun Allah wa rake sarki abin da yake gurin Allah domin abin da yake duniyar nan karewa zai ma inda ku min fadu wa ma inda Allah baq abin da yake tare da ku zai kare abin da yake gurin Allah wa rake sarki wanzan zai ne bashi kare duk aiki da kai na kwarai duk kokarin da kai duk abin da ka samu na da gurin Allah yana nan a dangwame zaka je ka samu darun da ai Allah ya baka Allah ya sanya kai wani kenan ita ce wannan sura Ibn Kathir bayan ya gama tafsirin wa'innan ayoyin guda biyu fa idza faragta fansab wa idza rabbika faragta yake cewa al ma'ana idza faragta min umuri dunya idan ka gama al'amarka na duniya wa ashghaliha da shagalbilla na duniya wa qata'ta ala'iqaha ka yanke alaƙoƙi na duniya fansab ka tabbata ila ibada zuwa ga ibada wa qum ilayha nashifan ka tashi zuwa ga ibada kana mai nishati ba kana mai kasala ba irin yani ibada ta munafikai suna yin ta da kasala Allah ke faridal qalbi ka tashi zuwa ga ibada kana a kokolwarka babu komai wanda yake dauke maka hankali wa akhlis li rabbika niyya wa raghaba kuma duka tsantsance niyya da kwadayi zuwa ga ubangijinka lokacin da kake ibada kai ne mun ana so ka dinga harawa kwadayin abin da yake hannun Allah wa ke sarki shi yasa yake ibada ina son lada ina son aljanna ina son kaza ka dinga harawa a zuciyarka wannan abu wannan izharu raghaba shi zai hana ka tunanin wasu ababe na duniya da kaga wannan yani ayoyin da guda biyu yani gyara mana zuciya ce ƙara yani tahiyya na tarbiyya akhlaqiyya suke mana ƙara jinjinawa tarbiyyar mu take da ɗabi'un mu da gyara mana zuciya Allah ya taimaka Allah ya sa alkhairi wannan shine ƙarshen suratul shar insha Allah sai mu je zuwa ga suratul duha suratul duha dan uwa sura ce kamar dai wanda ta wuce suratul shar rabinta tana bayani ne akan matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da darajar shi da matsayin da Allah ya kai sarki mishi a duniya da lahira rabinta kuma sai ta yi bayani akan alƙawari da Allah ya kai sarki mishi akan ya yani zuwan sauki samun nasara da ci gaba sannan kuma sauran rabin nata na ƙarshe sai ta yi bashi umarni akan ya tabbata zuwa ga ibada shi da gobe to ita kuma wannan ita tsantsanta bayani akan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matsayin shi baitin ta wata darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matsayin shi haka rantsuwa akai akan lalle tabbas ya da matsayi da daraja a gurin Allah mai alkin sarki sannan kuma sai ta wadi wasu ni'imomi da Allah mai alkin sarki wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan haka ya ta wadi wani alƙawari da aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan za a yi ta bashi rata ne amma har sai ya yarda ya ce kuma ba zai yarda ba ɗaya daga cikin al'umma shi suna cikin wuta Allah mai shi yasa ka yi kokari ka kasance cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'umma kuma kala uku ce da akwai ummatul da'awa da akwai ummatul ijaba da akwai ummatul ittiba ummatul da'awa haka fa sai sun shiga wanda ake kiran su kulo ku yi imani ummatul ijaba wanda suka yi imani suka yarda ummatul ittiba wanda suka yi imani suka yarda kuma suke bibiya abin da ya faɗi sai da kuma wanda sun yi imani amma kuma ba sa bibiya abin da manzo sun yi faɗi rabi Allah kin sannan kuma zai aka umarni manzo Allah sai aka wa manzo Allah sama umarni a gashan wannan sura suratul duha aka yi wa manzo Allah sama umarni da wasu ababe guda uku wanda insha Allah zamu gani wannan ita ce da yake nan suratul duha tana bayani akan matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma abinda Allah ya dauke sarki ya tanadar mishi na fadala da matsayi a duniya da lahira kuma domin ya gode wa Allah maɗaukakin sarki wannan sura Allah maɗaukakin sarki ya buɗe ta da yin rantsuwa da yake suna hantsin rana da kuma dare lokacin da ya shigo da duhun shi akan cewa manzalar sama Allah yana tare da shi bai bar shi ba kuma Allah bai mishi wahushi kuma Allah maɗaukakin sarki bai cewa alkhair lahira ta yi alkhairi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan duniya saboda matsayikan da ya samu a can duk wanda matsayin da gare shi a nan to na lahira ya واضح sannan kuma zai ta bayani akan wasu ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya wa manzon Allah da mun ishara akan haka sannan kuma zai tarihi da yi ma manzon Allah sama umarni guda uku muqabil din wannan ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya musu wani kan ita ce suratul duha sababin sabkar suratul duha wanda insha Allah zamu gani shine wani lokaci manzon Allah ya yi shi lafiya kusan kwana biyu ko kwana uku bai samu ba ya hito ma ya kwanta rashin lafiya annabi Allah yana rashin lafiya ashaddul bala al anbiya thumma al amsal fil amsal kuma rashin lafiya su ta hita kowa wanda su sun yi samun tsananin rashin lafiya a lokacin da yake rashin lafiya ta mutuwa har ruwa ake yake sa a dinga watsa mishi a jiki ya wadi ya suma kuma ya kara tashi a sa mishi ruwa a watsa mishi ruwa ya kara tashi ko a zuba mishi ruwa wannan kenan in ka tuna manzon Allah sai yayi rashin lafiya za ka gane cewa lokacin da Allah ya dora ma rashin lafiya Allah san ka ne yake kara maka matsayi ne yake kara maka daraja ne Allah ya taimaka yayi rashin lafiya wata ya kwana biyu ko kwana uku bai samu ba wato to he wata mace wanda ba a haɗu ba a ruwa ba a haɗu ba sunanta amma kuma malaman tafsiri da malaman hadisi suka ce ita ce ummu jamil imra'atu abi lahab mata abi lahab wanda dai Allah ya sako a hakinta tabbace da abi lahab mu ta ma abna an malu ma kasau sai islana da ta wa imra'atu muhammad mata dan tashi ne amma za ta haka ita ce malaman suka ce ita ce wanda ta zo gurin manzon Allah ta ce ya muhammad ya kai muhammad da mun su kafare basa fadin basa ta ya nabi Allah ya rasulullah kai kai sai sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani yana da cikin suhun adam ba a so ka kama sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai sai amma su kafare ba su yi imani ba Allah ya taimaka tace ni ina kyauta zartan akan cewa shedaninka bai zo maka ba yayi maka hushi waye wa take ni da shedani Allah wake sarki ko kuma malaika jibril da yake zuwa da wahayi tace ina kyauta zartan ya maka hushi ya barka ya maka ban kwana ba kai bashi ya baranta da kai dan haka shi yasa gashi kana kwance kana rashin lafiya sai Allah wake sarki ya sauko da wannan sura yana mai raddi a gare su a watan waya shine rawin yace abta jibril ala rasul sallallahu alaihi wasallam wani lokaci jibril ya yi jinkiri bai zo bai wa manzo Allah sama wahayi an samu fatara ta wahayi dan sai ko na wahayi sai mushrikai suka ce a muhammadu wad'ahu rabbu muhammad annabi muhammad wannan ubangiji shi ya mishi kwana ya rabu da shi ba shi shine ya Allah wake sarki ya sako da wannan sura faddal
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما وجهك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
نعم وأنك أتيت سورة الضحى aka sabko ta raddi akan yani mushrikai da suka ce manzala sama ubangiji shi ya bar shi ya yi mishi hushi ya Allah mafi sarki ce wadduha Allah ya yi rantsuwa da lokacin hantsin rana lokacin da rana ta huto lokacin da ake yin salatu duha da yanka da sauransu shine wadduha Allah ya ce ina rantsuwa da lokacin hantsin rana lokacin hantsin rana lokacin da rana ta dago ta yi goron mashi biyu tana ƙara haske galiba lokacin wannan to an hantsar nan za ka ga mutane suna hutuwa suna ɗan shan iskarta suna ɗan shan zayi-zayinta ɗin da sanyi ne to wannan lokacin hantsin rana kafin rana ta yi zama ne tun daga wannan lokacin har zuwa kafin rana ta yi zama ne wannan shi ne lokacin da ake salatu duha ita salatu duha sallar wallaha sallah ta bayi masu koma zuwa ubangijinsu wannan sallah tana da muhimmanci musamman a azumi kakka yarda ka dinga asara salatu duha sallah ta bayi masu kuma zuwa ga ubangiji haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya mata sura yace salatu da awwabina sallah ta bayi masu kuma zuwa ga ubangiji kamar ma'anar shi rana ta hudo hansi ya huto mutane kowa suna zuwa fagamiya neman duniya kai kuma kace bari mu koma zuwa ubangiji na in samu ladan in samu gafara raka'a biyu ko raka'a hudu ko raka'a shidda ko raka'a takwas ko raka'a goma ba sai ta wuce goma raka'a abinda ka ga ya yasara kai ar wallahi ka karanta abinda ka ya yasara a gare ka karanta wannan ita ce salatu duha to Allah ya yi rantsuwa da wannan lokacin da ake yin ta wasu ma wasu kace Allah yana yin dukkanin rana amma abinda yafi karfin dalili shine ad-duha shine waqtu ad-duha waqtu ishraqi ash-shamsi awwalun nahar wa qawmun wadah wannan shi Allah ya rantsuwa da ad-duha kuma lokacin hantsin rana ko sai kuma wallayli idza saja Allah kuma ya rantsuwa da dare a wannan lokaci ya rantsuwa da dare idza saja lokacin da ya rugo da duhun shi idza shtadda zalamu idan duhun shi ya yi tsanani lokacin shi ma mai muhimmanci lokacin ne wanda zaka huta kuma lokacin ne zaka bauta ma Allah a cikin shi lokaci ne yana da hatsari idan mutum bayyana yani tajdidu thiqa wal alaqa ma'a rabb lokaci ne da hatsari shaytan aljannu alwajin suke ta yawa to in baka da jaddada alaqa da kai da ubangiji ka baka ruko da askar baka yi askar da musulmi suna ta samu mutum mutum ya zo kwantawa ba ruwan shi da yin askar mutum in ya zo yani dar duhu in ya shigo ba ruwan shi da yin azka da rufe kwanan ka da sauransu matsaloli ne su ta faru lokaci ne mai hatsari to Allah ya yi rantsuwa da wannan lokacin walleyi idza saja yana da muhimmanci kasancewa shine gurin da yake da suna hutun bayi shine Allah barkun sake ta so sura al'am fariqul isbah Allah shine mai keto da asba mai keto da hantsin rana mai keto da sahiya wa ja'ala layla sakana kuma lo shine ya sanya dare ya zamto gurin nutsuwa ne da kwanciya da barci dan haka huta wa shamsu wal qamaru hasbana su kuma rana da wata Allah ya sanya su kasance abin lissahi da su zamu yana zalim lissahi zalika taqdirul aziz alim to da rana da wata da wuni da daren dukkan su taqdirul aziz alim suna nuna kudura Allah kuma Allah shi ya kadarta su ya halitte su ya sanya su zanga tayya akan haka suna nuna kudura Allah madaukin sa to wannan kasancewa suna aya ce daga cikin ayoyin Allah alama ce daga alamomin da ke da koyi da akwai Allah sai Allah ya rantsuwa da su a surar da zata zo gaba ma za mu ga akwai rantsuwa da yani dare hantsin rana ko kuma rana da kuma yani wuni da dare insha Allah shine wallahi idza yabsha kaga ya aka gabatar da shi kuma dare a surar za mu gani Allah ya rantsuwa da dare lokacin da ya rufo da duhun shi yana nan da aka ce idza saja da idza yabsha ma'ana su daya dukan su ruhuwa da duhu wadah wannan hali idza tajalla shi kuma wuni lokacin da ya yayi duhun dare wadah to wannan shine kuma nan gurin Allah baukin sarki yayi rantsuwa da wadduha lokacin hantsin rana wallahi idza saja kuma Allah baukin sarki yayi rantsuwa da dare duhun dare ko kuma dare idan ya shigo da duhun shi Abdullahi ibn Abbas yake cewa qala ibn Abbas Abdullahi ibn Abbas yake cewa wallahi idza saja aqbala bi dhalamihi lokacin da duhun dare ya gabato da duhun shi dare ya gabato da duhun shi Ibn Kasir al-Allama Ibn Kasir yake cewa hadha qasamun minhu bil duha wa ma ja'ala fihi min ad-diya wa bil layli idza sakana fa adlama wa tlahamma Ibn Kasir yake cewa wannan rantsuwa ce Allah madaukakin sarki yayi da lokacin hantsin rana wa ma ja'ala fihi min ad-diya da kuma abinda Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin shi na haske wadah sai kuma rantsuwa ce da dare lokacin da ya shigo da duhun shi ya kawo duhu mai tsanani Allah madaukakin sarki ya rantsuwa da wannan duka malaiti وذلك دليل ظاهر على قدرته تعالى ابن كثير يقول wannan dare da hantsin rana dalili ne akan kudura ta Allah madaukakin sarki to Allah ya rufa da hantsin rana da kuma dare in ya shigo da duhun shi akan me ya rufa ina ne jawabin kasar din take kawai da bayani ya gabata mun ga dukkan rantsuwa ta zo ya an samu jawabin kasar din ta akan raddi ga mushrikai da suka ce Allah madaukakin sarki ya bar manzo Allah sa sama ya mushi mushi sai Allah madaukakin sarki baitin ya rantsuwa ya bada amsar rantsuwa ma wadda aka rabbuka wama qala tabbas ubangijinka bai barka ba wama qala kuma Allah bai maka haushi ba ma wadda aka rabbuka ubangijinka bai barka ba alwada'a shine attar mutumin da zai bulaguru yana wa mutane alwada yana musu bankwana akan cewa zai bar su to ma wanda aka rabbuka ubangijinka bai maka bankwana ba bai barka ba wa ma qala kuma Allah bai maka hushi ba kamar yanda mushrikai suka ce qala shine abghada ma qalaka ay ma abghadaka bai maka hushi ba al-allama radib al-asfihani a cikin littafin mufradatul qur'ani yake cewa al-qallu shiddatul bughdi القلي اصلا كلمه معناها قلا شده البغض تنن خشي يقال قلاه انا cewa قلاه يقلي اي ابغض كده وانا شيء دي المهم دي خلاص في قول شيء القلي وما قلا ده يعني شيء خشي بي مكا خشي با kenan nan raddi ne akan mushrikai da suka ce Allah madaukakin sarki yawa ya bar manzo Allah sama ya mushi shi sai Allah madaukakin sarki ya musu raddi ya ce ma wadda aka rabbuka ubangijinka bai barka ba wa ma qala kuma Allah bai maka hushi ba sannan bugu da kari abinda yayi ma wannan wanda ba ku sani ba ka wasu mushrikan ake yiwa magana abinda ba sani ba halin shi ne yanzu ba shi bane ba ƙarshe ba shi bane bai yi alkhairi a gare shi halin shi na nan gaba yayi alkhairi a gare shi walil akhiratu khayrun laka min al-ula tabbas ranan da wannan lahira ta yi maka alkhairi game da duniya lahira ta fi maka alkhairi game da duniya yani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan matsayin da ya samu da darajar nan da ya samu da ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya mishi da kasancewar shi a duk duniya babu mutumin da ake yawan ambaton shi sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duk duniya babu mutumin da yake da yawan mabiya sama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duk duniya babu mutumin da ya yi shi alkhairi da albarka a dukkanin halittu duk wannan matsayin da Allah madaukakin sarki ya bashi to kuma abin da zai gani ranar lahira yayi alkhairi akan wani yake duniya shi yasa lokacin da ibn kasir ya isha ya ce lokacin da manzo Allah sama yani ya lokacin da so shi kai yana rashin lahira da mutuwa a lokacin zabi aka bashi in yana so idan yana so ya zabi dawama a duniya har zuwa tashar kiyama daga nan zuwa aljanna in kuma yana so a amshirin shi ya zaɓi liqa'u ma'ahu lokacin da ya bada labari ya ce wani bawa daga cikin bayi an mishi zaɓi ko ya tahi ya gamu da ubangiji ko kuma ya tsaya a duniya ya ce amma bawan nan ya zaɓi gamuwa da ubangiji abubakar ya fara kuka ya gane cewa bawan nan shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga manzo Allah ya sama azhadu nasi min ad-dunya yahi mutane kiyamar duniya saboda ya san abin da yake gaba yayi alkhairi a gare shi shi yasa mumuni mutumin kwari za ka ga yana kiyamar duniya ba dan kowa ba ya san da cewa ayyukan da yake yi da abubuwan da suke jiran shi yayi alkhairi akan wannan inda yake duniya haka ake so duk wani mumuni duk wani musulmi ya dinga kiyamar duniya ya dinga hararo abin da yake lahira annabin ka an mashi alkawari lahirar shi ta yi duniya alkhairi to tabbas kai ma ko in zaka yi koyi da wannan annabin zai kasance lahirar ka ta yi duniya alkhairi kai dai ba kawai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimaka walal akhiratu khairun laka min al-ula tabbas lahira gidan lahira yahi alkhairi a gare ka min al-ula game da gida na farko shine gidan duniya me yasa aka sanyawa su duniya gida na farko aka sanyawa lahira gida na ƙarshe malamai suke cewa dan adam in muka tsaya muka lura yana rayuwa a da yake so a gidaje guda uku gidaje guda biyu muakkatan ne na wani dan lokaci exists ne haka na wani dan lokaci kayan a tai zuwa ga na gaba gida na farko cikin mahaifiyar shi dan lokaci wata tara yayi yawa daga shidda zuwa tara kuma kamar na haka yayi yawa fulgali na wani dan lokaci sai gida na farko wanda ake dan jimawa kuma ba tabbas bane ba jimawa wani baya jimawa ga mutu shine gida na duniya shi yasa aka ce mata al-ula sai kuma wani gida muakkatan na nabi na uku shine kamar na uku ne wannan shine muakkatan na wani dan lokaci shi ma yanda dai a cikin bayiya ba da wani ba ke a cikin shi ma wani lokacin da zawo sai kuma gida na gaba shine gidan lahira gida na ƙarshe wanda a wannan gidan guri biyu ke da kai ko aljanna ko wuta Allah kadar ta muna daga cikin wanda za mu shiga aljanna Allah bai sanya mana da shiga wuta wannan ke shine walil akhira wasu malamai tawallan Allama Ibn Sa'di ya fasarta wannan ayat yace walil akhiratu la ya rayuwarka ta gaba ta yi alkhairi akan rayuwarka ta gaba kuma haka ne duk wanda ya karanta sirar manzo Allah sama zai ga shekara ta farko shekara ta biyu ta yi ta farko ta uku ta yi ta biyu haka haka bayan hijira ma da aka yi yani bayan hijira ya rayuwar shi ta hijira bayan hijira ta yi rayuwar shi ta makka ci gaba da nasara da yawan mabiya haka kuma wanda kowace shekara ta hijira in wannan ta wuce wannan ta zo za ga ya fi yawan mabiya a ƙarshe bai mutu manzo Allah sama da yadda addinin shi ya kusa faka da duniya da wani wannan shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rayuwar shi ta biyu ta yi ta farko ta uku ta yi ta biyu haka haka cin nasara zuwa nasara Allah ya taimaka na'am shine Allah mawkin sarki yace walil akhiratu khairul laka min ila shi sama da sai yake yin wata yani addu'a ko kuma wani waki tasbihatu da yake cewa Allahumma la aisha illa aishul akhirah ya Allah tabbas babu rayuwa mai dadi sai rayuwa ta lahira me kake so ka samu wace alama kake so ka samu tabbacin cewa ko kuma ka samu kusanci zuwa ga Ubangiji da soyayya Allah madaukakin sarki izhad fi dunya yuhibbuka Allah kama zalla ce kai kyamaci duniya Allah zai so ka kuma zaka baitin ka kyamaci duniya zaka so lahira in ka so lahira duk wanda ya zamto ya kai daraja yana son lahira yana son gamuwa da Allah mutuwa ko yanzu ta zo alhamdulillah zo duniyar nan mun gaji da ita amma ba ka dinga tamannin mutuwa ba ka ce Allah kashe ni la mazala ce in mutum ya sha wahala wannan bangaren wahala in mutum ya sha wahala duniya ya dinga cewa ya dinga tamannin maut ba a so dan wata wahalhalu na duniya kan mutum ya dinga tamannin maut anan me zai ce in dan wahalhalun duniya ne kake tamannin maut to me abin da yafi a nan wurin zaka ce Allahumma in ka hadi hayati khairun li ahyi idha kanat hadhihi khairun wa tawaffani idha kanat wafat shar yani khairun ya allah in rayuwa ta yi alkhairi a garin ka raya in mutuwa ta yi alkhairi a garin ka amshire ni amma wannan dan kaunar abin da yake gurin allah saka so lahira dan kaunar abin da yake gurin allah zaka so lahira saka ta amince duniya kuma gani a ayyukan ka wannan shi ne shi yasa manzon sai ya kasance azhabul nas ya yi mutane kyamar duniya kuma duk mabiyin shi mai so ne koyi da shi ya zama to yana kyamar duniya kuma kyamar duniya yan uwa ba rishin sa ba sa kaya ba rishin sa kaya ba mara kyau ba zama da wani abare mai kyamar duniya la kyamar duniya wara barin haram barin duk wani abin da zai iya kai ka zuwa ga girman kai barin duk wani abin da zai kai ka zuwa ga fada shi barin wasu shi ba dagewa da ibada mai da hankali akan ibada biyayya ga Allah maukin sarki wannan shine az-zuhdu fi dunya Allah ya tabbata Allah sai alkawari sanan kuma hallo bayan lahira ta yi alkhairi a gare ka akan wannan duniyar ya manzala sama sanan kuma wala sawfa yu'tika rabbuka wa tarda da sannu ubangijin ka ranar tashi kiyama zai baka ni'ima da karamci fa tarda har sai ka yarda فترضى حتى ترضى حسيك يا رب ولسوف يعطيك ربك دسنو وبنجيك الله مروكين سلكي زي باك نئمة دمت أي درجة فترضى حسيك يا رب شيني معنى يتي سوف يعطيك ربك في الآخرة من الثواب والكرامة والشفاعة وغير ذلك إلى أن ترضى الله دسنو زي باك na a ranar lahira zai baka lada da karamci mai daraja da kuma shafa'a shafa'a manzon sa ne ya shafa'a kala biyu da akwai ash-shafa'a al-uzma zai wa halittu gabaki ɗayan su ceto akan a yi musu hisabi da akwai kuma hallo ash-shafa'a wanda bayan haka take a ce wanda sun cancanci shiga wutar jahannama amma da akwai imani a zuciyarsu Allah maɗaukakin sarki ya ba mu manzala sai sama cetonsu to da manzala sai yana da wannan ash-shafa'a al-uzma da kuma al-maqam al-mahmud da darajoji ga sanan da yawa Allah maɗaukakin sarki zai bashi har sai ya yarda Abdullahi bin Abbas yace hiya ash-shafa'a fi ummati hatta yarda menene fa sawfa yu'tika rabbuka tarda Abdullahi bin Abbas yace hiya shafa'a fi ummati hatta yarda shine ceton al'umma shi har sai ya yarda ya zo a hadisi manzala ce idan wanda Imam Baihaqi ya rawaito shi daga Abdullahi bin Abbas manzala ce idan la arda wa wahid min ummati fillah ba zan taba yarda ba da alhalin da akwai ɗaya daga cikin al'umma ta yana cikin wuta amma wannan wanda yake cikin al'umma wanda yake cikin wuta shin wanda ya koyi yake koyi da manzalar sama yake da imani aqida kyakkyawa ko kuma wanda yake ya ce shi musulmi ne amma yana shirka yana wani tabbas wannan mumuni ake biya nan ya za ga mutum ya yi ƙoƙarin haƙƙaƙa imani sannan ka yi ƙoƙari ka dage ka yi aiki na ƙwarai ta yanda yani ba shi ka shiga cikin wuta ba tun farko kuma ka samu shiga cikin wuta cikin aljanna kada mutum ya ce a mutum da akwai ceto shi ke ramu dogara da ita duk wanda ya dogara da ceto to shi kuma ba a cece shi ba he ya kai ya wada zuwa ga aikin da ya yi muni Allah ke yi Allah ya taimaka Allah sama kai kada mutum ya dogara da shi ya dage ya aiki abinda annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar da kai shine ka dage kai aiki kai aiki na kwarai sannan kuma zo ceton shi gaskiya ne sai ceto amma kai ba a ce ba karata yi da ita inda an ce karata yi da wannan ceton me amfanin koyar da kai da ake yi me amfanin darussukan da manzon sun ibada me amfanin hadisi sunna aru na gaskiya ne da awanni da ake yi wannan yana daga cikin inda wasu daga cikin bayan Allah suka ha suka bawansa ta zame suka dogara da ceto suke ta yin banna Allah ke Allah sai ka Abdullah bin Abbas yake cewa kuma ridahu an yadkhul an yudkhal ummatuhu kulluhum aljanna yardan manzo sawa shine dukkanin al'umma shi a sanya su aljanna shine Allah ma'aukan sai yace a wannan aya wala sawfa da sannu yu'tika rabbuka ubangijinka Allah ma'aukan sarki zai baka na daraja da yani matsayi fatarba hasika ya malamai suke cewa abinda yafi malamin da suke cewa abinda yafi wannan da yake da suna sura a fasarta ta wannan aya a fasarta ta da umum ɗinta duk wani matsayi da ka sani wanda Allah madauke sarki ya ta da zai yi ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci kamar yanzu da yazo a cikin sahih muslim wani lokaci manzo Allah sai ya kasance yana addu'a yana sanya al'ummar shi cikin addu'a yana cewa ummati ummati wallahi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana son al'ummar shi yana son al'ummar shi so na gaske ya zo zai yi layya baitin yayi yayi da duk wanda bai samu damar yin layya amma kai ba ce ba kai in ka zo yin layya kace Allah zan yanka layya nan da ni da dukkan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la shi kadai amma an shar'anta ma da kai da iyalinka da ma'aifanka ko da sun mutu kana iya sa su cikin layyanka wanda da bi wanda dama ta biyayya ta uwaye bayan sun mutu wada Allah ya taimaka Allah sai mutu wani lokaci yana addu'a yana cewa ya rab ummati ummati ya Allah al'ummata al'ummata ya Allah al'ummata ya Allah har ta kai manzala sai ya fara kuka yana addu'a akan Allah ya kama wa al'ummar shi dukan su shiga wuta Allah ya kama wa al'ummar shi su yi imani sai Allah madaukakin sarki ya turo Jibril ya tambayi manzalar sama me ya sanya shi kuka tare da cewa Allah ya san me ya sanya manzalar sama kuka da ya zo tambaye shi ya isar da saƙo zuwa gurin Allah mala'ikar Jibril ya Allah madaukakin sarki ya turo mala'ikar Jibril ya ce idhhab ila Muhammad ya yi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi sanuqtika fi ummatika sanurdika fi ummatika wala nasuka tabbas za mu yardar da kai a cikin al'ummarka wala nasuka ba za mu sa ba ta yanda za ka ga abinda zai muna nama insha Allah ya mutu wannan kenan sannan kuma Allah manzo Allah sai yake cewa a hadisi bi kulli nabiyyin da'watu mustajaba fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtaba'tu da'wati shafa'atan fi ummati yawm al-qiyamah wannan hadisin muttafaqun alayhi ne manzo Allah sai yake cewa bi kulli nabiyyin da'watu mustajaba kowane annabi yana da addu'a wanda yana da addu'a da yake da garanti sai a amshi kowane annabi yayi gaugawa yayi addu'a shi yasa annabawan da suke kafin manzon Allah da yawa za ka ga sun yi addu'a an girme da yayi shi me yake suna annabi mutanen su wanda ba su yi imani ga Fir'auna ya shiga ciki ga mutanen annabi Nuh da sauransu to kowane annabi yana da addu'a me yake suna addu'a mustajaba kuma wanda annabi yayi gaugawa yayi ta amma manzon Allah sai sama yace wannan tawan zan ajje ta ga al'umma domin ceto al'umma ke sa aka wajibta maka yin imani da wannan annabi da girmama shi da jarabta shi da kuma mai da hankali akan koyi da shi da yi mishi salati da biyayya a gare shi da yani daraja ta maganar shi da bibiya hadisan shi da karanta yanda yake ibada da imani da shi da maida hankali zuwa ga duk koyarwar shi da girma masahabban shi da girma iyalan bayan shi mazala ta wa in ikhtabatu da'wati ni na koye addu'a ta shafa'atu bi ummati domin in ceto al'umma ta rana ta shafa'a wanda suka yi imani mazala yake cewa kullu ummati yadkhulu al-janna dukkan al'umma ta suna shiga al-janna abun mamaki illa man aba sai wanda yake kowanne daga cikin al'umma ta suna shiga al-janna dama ne mazala yake sai wanda ya kiya wane ne ya kiya man afa'ani dakhala al-janna wanda ya mun biyayya dan al-janna kenan al'umma manzala sai wanda suke mishi biyayya wannan kalma ta haqqaqo biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ya ki mun biyayya ya ki shiga aljanna da insha Allah ta'ala Allah ya saka muna wannan ayar kuma ga halalar lokaci ko insha Allah kina muna iya tsayawa a nan gurin insha Allah a darasi na gaba sai mu ci gaba daga yani aya ta da yake suna aya ta 6 insha Allah kinan wannan shine abin da ya sarra daga cikin wannan sura na suratu duha insha Allah a da gobe insha Allah sai mu ci gaba a haka a haka kan kada insha Allah hammaga inda lokaci da yake insha Allah abinda muka faɗi ne dai Allah sai ya cikin mizan na hasad ummu abinda muka yi na kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk an kalli ɗan annabi adam duk wani ɗan annabi adam banda hawwa wanda ita ma halitta ce mai zaman kanta amma dai daga cikin annabi adam to an halitta shi ne min nutfa ugon mani lokacin da aka ce an halitta ɗan adam daga ƙasa an kalli halitta annabi adam an halitta shi ne daga ƙasa wannan ƙasa kaga amti lokacin da aka ce tin to kasar daga cikin kasar tin laka lokacin da aka ce da yake wasu na kasko an halitta shi daga kasko to bayan an tsara daidaita laka kamar yanda kai ne jin kaskon randa haka yake dan duk abin da ya shahi kasa da abin da ya shahi tasarrufat inda halitta annabi adam ake magana abin da ya shahi dukkan mani ne kuma halitta dan adam wanda kuma bayan malati abin sani ne ga kowa ba za ka taɓa samu ba yau kiyama ce ta ɗauki ciki ba ta hanyar wannan ba ɗugon mani ne wani zai iya cewa an samu ci gaba a yau mace tana iya aiwuwa ba tare da miji ya je mata ba amma yin da ya ɗugon mani ne za a ɗauka a sa shi a allura a yi dubara da za a mahaifarta a ganin ta hanyar shi ko da a yanzu ci gaba na ilimi ya kai ana iya yin istinsaf albashari kyankyasa ɗan adam amma malaman musulunci sun ta yakan cewa gabaki ɗaya ba halitta ba bai cin malaman musulunci dukkan dokoki na turawa su ta yakan cewa ba halitta ba yani kawai yau ka so ka je a yi fotokofi irin ka sak mutum ilimi ya kai zuwa ga wannan ijirama amma kuma dokoki na duniya gabaki ɗaya an hana haka sannan kuma da yake wa suna haka da yake wa suna shari'a malamai na musulunci gabaki ɗaya suke zuwa ga haramta haka duk da shi hakan shi ma almuhim ana aiki ne da nau'in nan dai na ɗan adam nan da aka halitta shi da ɗugon mani wannan shi ne za ta ajiye insha Allah abin da muka faɗi dai Allah ya sa cikin mizan hasanatan ba abin da muka kuskura Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Thank you.